before us? Who can be against us?
Masuna Saranemu, Masuna Saranemu, Ina Karfin Shedan, Tunde Yesu Yana Mulki, Masuna Saranemu. Mumfiga bam misali, oh, mumfiga bam misali. Ina karfin shedan tunda Yesu yana mulki, masuna saranne mu, hey,
masuna saranne mu, masuna saranne mu,
masuna saranne.
Ina karfin shedan tunda Yesu yana mulki,
masuna
masuna saranne mu,
masuna saranne. Alanjia shine yau har gobe, to ina karfi muku tunda Yesu yana mulki, masuna saranne mu, ai mun figa bam misali, hey, mun figa bam misali. Ina karfi shedan tunda Yesu yana mulki, masuna saranne mu, nasara namune,
nasara.